بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa masu albarka ina mana barka da wannan safiya ta ranar Lahadi wadda ita ce safiyar 11 ga watan Al-Muharram shekarar Hijira 1447 wanda ya daidai da lissafin 6 ga watan Yuli 2025 daga wannan majalisi namu na wato majalisul imami Abi Bakar ibn Abi Shayba rahmatullahi alaihi dake nan wato dabai layout a cikin birnin Kano to network to daga network layout anan cikin birnin Kano a wannan karatu ne da muka kasance muna yin shi dama so daya a wata amma Allah cikin ikon sa najin wajen wata uku kenan ko hudu ko tun dai daga wanda aka yi cikin Sha'ban idan na zai rabona da wannan majalisi to wannan haka Allah ya nufa da fatan hakan ya zama alkhairi a gare mu. Inda za mu tashi shine daga inda yake cewa a cikin karatunmu na littafin Al-Jami'u li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami. Wannan zai zama darasi na 11 kenan. Al-Imamu Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi wanda ya rasu a shekara ta 463 yace min madhihil ulumi wa dhammin nuzuli. Wato wannan babi da zai magana akan yabo da malaman hadisi suka yi ga al-ulu. Al-ulu shine a samu isnadi ya zama takaitacce, a samu karancin mazaje tsakaninka kai mai riwaya zuwa ga wanda aka danganta magana zuwa gare shi. Shi kuma an-nuzul shine aka san haka, wato a sami wata riwaya wadda mazajen cikinta sun yi yawa, akan gane yawan da kadan ne idan an yi muqaranar su. Wato ga hadisi kwaya daya yana da hanyoyi guda biyu, ɗaya hanyar mai tsayi ɗaya kuma gajera, ko kuma koda ita kadai ce ya zama a al'adance ana ganin ya kamata ta zama ta fi haka yawa to ta yi kadan kenan sai a ce ulu, ko kuma ana ganin bai kamata ta kai haka yawa ba sai a ga ta zama nazila kenan. Kamar a ce malamin da ka rayu da shi ya kamata a ce daga wurin shi ka ji, sai ka ji daga wajen wani wanda ya ji a wajensa, kaga mutum daya ƙaru tsakaninku wannan ya zama nuzuli kenan. Mutumin da kuma ake ganin yayi nisa tsakaninka da shi ya kamata a ce akwai kamar mutum uku tsakankaninku, sai aka samu kaji daga wurin shi da mutum biyu, to wannan sai ya zama ulumi. A cikin littafin Imam al-Bukhari akwai isnadoji masu irin wannan wanda tsakanin Imam al-Bukhari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum uku ne, daga malamin sa sai tabi'i sai sahabi, to wannan ana ihtifali da su duba zuwa ga nisan zamanin da ya yi tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Tunda Bukhari ya rasu 264, to mutumin da ya rayu a karni na uku ya zama cewa kuma tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum uku kawai maimakon biyar a wasu isnadojin. To haka Imam Ahmad ibn Hanbal shi ma tunda rasuwarsa 241 yake yana da sulasiyas da yawa wanda an ware su ma daga cikin musnadin sa sun kai kusan mujalladi uku, Sulasiyatul Imam Ahmad ibn Hanbal. Wannan malaman hadisi suna ihtifali, suna murna da irin wannan kusancin ahadin. Yana dai kasan a ɗabi'ance yanzu kamar malamin da sai a kasar kake jin sa, ko a gidan TV kai kake ganin sa, kaga tsakaninka da shi akwai wata wani shamaki ko to wata na kawai sai kaga ka gashi gaban ka da shi, ku hadu a harami ko a jirgin sama ko yazo wata muhadara, ya kake jin dadin wannan saduwa, zaka ga cewa ta cire maka wancan shamakin ko to kamar haka ne malaman hadisi suke murna da irin wannan yanayin. Saboda haka ko da yaushe sukan ambaci wannan ainihin wato qadiya. A takeice mallan yace amba ana Abu Bakr Ahmad ibn Muhammad ibn Ja'far al-Yazdari al-Yazdi bi Asfahana qala akhbarana Umar ibn Abdullah ibn Ahmad. Umar ibn Abdullah ibn Ahmad at-Tamimi kenan, wato wanda aka san da ibn Mamji, malami ne mashahuri. Qala haddathana Ya'rub ibn Khayran qala haddathana Muhammad ibn Ja'far an-Naysaburi qala samitu Aba Abdurrahman at-Tusi yaqulu samitu Muhammad ibn Aslam at-Tusi yaqulu Muhammad ibn Ja'far Abu Abdurrahman Sulami yace daga Abu Abdurrahman yace daga Abu Abdurrahman Sulami yace naji Muhammad ibn Aslam At-Tusi. Muhammad ibn Aslam At-Tusi malami ne da al-Imam Adh-Dhahabi ya mishtar jama'a cikin Sirwalamin Lubala wanda yake cewa qama Muhammad ibn Aslam maqama waqi'in, bayan rasuwan waki'u shine ya zama madadin sa, kai yace wa afdala min maqani, sai da ya zarce waki'u ma saboda mene, yace li zuhdihi wa wara'ihi wa tatabbu'ihi lil athari, saboda zuhudin sa da takatsantsan da yadda yake tsananin bibiyar sunna, sai da ya zama gagarumin malami a kasar Iraki bayan wucewar shi wato al-Imam Waqi' ibn al-Jarrah rahmatullahi alal jami'. To shine yake cewa qurbul isnadi qurbatun ila Allah azza wa jalla, samun gajeren isnadi hanya ce ta samun kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki. Wa haddathani Ubaydillah Ubaydullah ibn Abi al-Fatih qala samitu Aba Sa'din Abdurrahman ibn Muhammad al-Idrisi yaqulu samitu Aba Ahmad ibn Adi, wannan Abu Ahmad ibn Adi shine dai mai littafin Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, mashhurin malamin nan Abu Ahmad ibn Adi sahibul Kamil, yaqulu akhbarana Abdul Mu'min ibn Ahmad ibn Harith ibn Hawthara al-Jurjani قال سميت عمار بن رجاء يقول سميت احمد بن حنبل الامام احمد بن حنبل امام اهل السنه رحمه الله عليه يقول yana cewa talabu isnadil ulwi min as-sunnah, neman gajeren isnadi yana daga cikin sunna, ta ina ya zama sunna kasancewar sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sukan ji riwaya a wurin junan su, amma ba sa takaituwa da wannan riwayar, sukan tabu su je su kai tsaye daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wato wani yakan zo ya ga matarsa ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, kaga yanzu isnadi ne nazil a wurin ta, amma sai ta tashi ta ji gun manzo Allah ta ce mijina yace ka ce kaza, ba dan karyatawa ba, dan ta ji baki da kunne, ko wasu su tafi wani gari su je su yi jihadi, ko su kai sakon annabta, ko su gamu da wasu mutane su gaya musu sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ba sa takaituwa da wannan sakon sai sun taso sun taho Madina su zo su ji daga bakin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Yace wa hudithu ana Abdul Aziz ibn Ja'far al-Hanbali, zamu ga anan ya kawo shi da siga ta ainihin wato hudithu an bani labari, kaman wannan ta'liqi ne kenan, ya cire wanda ya gaya masa ya boye shi ya ibhami, amma dai isnadi ne sahihi, saboda zamu zo mu ji cewa lalle ya tabbata a kissa ta tabbata. Yace hudithu ana Abdul Aziz ibn Ja'far al-Hanbali qala أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال أبو بكر الخلال wanda shine ake danganta ma tattara wato abinda ake kira da sunan da madhhabul imam Ahmad ibn Hanbal. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal da yake raye ya hana a rubuta fatawarsa, ya hana duk abinda ya fada na ra'ayi baya yadda a rubuta, sai dai a rawaice hadisi da maganganun magabata. To bayan rasuwarsa dalibansa wasu daga cikin su kaman ɗansa Ahmad afwan Abdullah da ɗan shi ainihin wato ɗayan Abdullahi da Salih da sauran ɗaliban shi irin su abin nan su Kausaj da makamantansu da suka tattara wasu abubuwa, sai ɗaliban shi kenan, kamar a ce jikokin shi a karatu su ne waɗannan su Abubakar al-Khallal. Shi dai babu kamar sa, domin yayi yawo garuruwa, yayi wajen shekara 30 yana yawo gari yana ittisali da Imam Ahmad ibn Hanbal, yana kwafe abubuwan da suka ji daga Ahmad dan Hanbali, ya rubuta littafai wajen mujalladi 15 wanda sune gaba daya masailul Imam Ahmad ibn Hanbal allati rawaha Khallal, akan aqida, akan hadisi, akan illa, akan fiqh, akan zuhud, komai sai da ya ruwaito da ba dan shi ba, wata kila da ba za a samu wani abu da yake cewa mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal ba. Allah ya gafarta masa. Shine yake cewa akhbarana Harb ibn Isma'il al-Kirmani, Harb mai aqida din nan cikin dalibai Ahmad ibn Hanbal, qala yace su'ila Ahmad ibn Ahmad an ar-rajuli yatlubu al-isnad al-ali, ci gafarta malam mai hukuncin dalibi wanda ya damu da neman isnadi gajere ko da yaushe aikin sa kenan, qala sai Ahmad yace talabu al-isnad al-ali sunnatun amman salaf, ai neman isnadi takaitacce sunna ce daga magabata, in kana so ka ga riwayoyin da suka zo musamman dan wannan sai ka nemi ɗayan littafin na shi malam Khatib shine ar-rihlatu fi talab al-hadith lianna asaba Abdullahi kanu yarhaluna min al-kufati ila al-madinati saboda daliban Abdullahi wane ke na wannan ibn Mas'ud inda yace Kufa ko inda a Madina ne Ibnu Umar din a Makka ne Ibnu Abbas idan a kasar Masar ne shine Ibnu Amr ibn al-As wadannan kowanne gari da malam Abdullahi sun kasance suna tashi bayan duk karatun da suka ji daga bakin malamin su al-Imam wato sahabi Abdullahi dan Mas'ud sai kuma su tashi su tafi Madina fa yata'allamuna min Umara wa yasma'una minhu suje su ji daga Umar dan Khattab su saurari hadisan sa bayan da sun ji daga Abdullahi dan Mas'ud wasu riwayoyin kuma zai ci musu Umar ne ya karantar da shi sai suka tashi suka je suka ji daga Umar din malam ya sake cewa wa haddathana Abul Qasim Ibrahim ibn Muhammad ibn Sulaiman al-Mu'addib bi Asfana qala akhbarana Abu Bakr ibn al-Mukri qala haddathana al-Hasan ibn Habib ad-Dimashqi imamu Babil Jabiya limamin kofar al-Jabiya wata anguwa ce ko wata alƙariya ce a kusa da Baitul Maqdis tana da tarihi lokacin da Umar dan Khattab ya je Baitul Maqdis ya anshi mukullai din nan ya dawo yayi da zango a wajen har ya gamu da mutane ya musu wa'azi ya musu nasiha ya gabatar da ayyuka da yawa duk da kaje an ce al-Jabiya nan ake nufi to limamin masallacin da ke wannan wajen shine yake cewa akhbarana Allan ibn al-Mughira qala samitu Yahya ibn Ma'in الإمام يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل رحمة الله عليه يقول هنا شوى الحديث بنزول كالقرحة في الوجه إسنادي دوغو كمان قرجيني أبسكا با يدك إياه دشي هكذا يتمك زابي يكفشي وا يبعتا مك أبسكا با يدك إياه تو هكا هكا أكي فامدا وحلر واتو بكين شكين ككاسا سامين إسنادي عالي كما يدى سحنون يكي فدا يتي لول الفقر la ruhtu ila malik ba dan talauci ba da na tafi ga imam malik yana kasar maghrib ga maliku can a madina yana karantawa amma ya kasa zuwa saboda talauci ba zai iya tashi ya je ba sai dai ya jira idan wasu sun dawo daga madina ya bi yana tattambayar su yana jin ilimin maliku da gare su dan kasimu da makamantan su saboda bai game da imam malik ba iya rayuwarsa Allah ya gafarta musu مالن يسكي تشيوا حدثني عبيد الله بن عبد الفتي قال سمعت ابا سعد الادريسي يقول سمعت ابا عبد ابا احمد بن عدي ونن دي ابن عدي ده مكا امبتا دازو ابن عدي صاحب التصانيف يقول yana cewa samitu bakkar ibn muhammad al-katiba يقول سمعت اسماعيل بن اسحاق يقول سمعت علي بن المديني ناجي مالن علي ابن عبد الله بن المديني wani babban malami cikin malaman hadisi mahaddata wadanda suka karantar da manyan malamai irin su al-Imam al-Bukhari wanda Bukhari ma yake cewa mastasghartu ahadan kama stasghartu nafsi inda Ali babu malamin da na zauna a gaban shi na raina kaina kama yadda na raina kaina a gaban malam Ali ibn al-Madini kuma ana ganin fikiran ma ta ci hadisai ingantattu to Bukhari ya samu ta ne daga wannan sheikhin malami da shi saboda shine yake yawan cewa لو استقبلت من عمري ما استدبرت لما يست الاحاديث صحيحها من سكينها da ace ba dan rayuwata tayi nisa sufa ya kama ni ba da na tantance hadisi wanda suka inganta daga wanda basu inganta ba sai bukhari yake wannan fikira kuma Allah ya bashi tawfiki yayi wannan aiki Allah ya gafarta musu gaba daya to shine yake wannan magana yake cewa an-nuzulu shu'mun dogon isnadi shu'umci ne wato asara ce rashin dace ne an fi son gajeren isnadi duk da yake akwai su malamai su kuma da suka yi wata fasara suna ganin ƙarin tsawon isnadi to ƙarin falala ce ta fuskar aikin tace mazaje da tantance su kaga wannan koda haka ne amma ya shafi wanda za su yi wannan aikin amma wanda ba zai iya ba kaga shi bai da wannan falala ai قال اخبرنا اخبرني ابو علي عبد الرحمن ابن محمد بن احمد بن فضاله النيسابوري الحافظ بالري الري كما يذكر كتي تهران يتجي الري قال اخبرنا طاهر ابن محمد المعدل بنيسابور قال سميت ابا عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الحافظ Muhammad ibn Yaqub ibn Yusuf al-Hafiz shine yake magana yake cewa yaqulu yana cewa ista'zana Abu Amr al-Mustamli Abu Amr al-Mustamli idan aka ce al-Mustamli abinda ake nufi shine kaman da Hausa a ce sankira akwai majalisu na ilimin hadisi waɗanda suke da mutane suke tara mutane da yawa a waɗancan zamanin nan kaman irin majalisin Bashir ibn Hushaym ibn Bashir al-Wasiti da irin Abdullahi ibn al-Mubarak irin waɗannan malaman da Allah ya musu tawfikin suna iya tara mutane da yawa kaman idan kaga tafsirin da yake irin na Dr. Sani a gadan kaya kaga mutane malan kaman ana sallar Juma'a to inda ba da lasifika ba ta ina za a ji bai da za a ji muryar malama to irin wannan ana buƙatan wanda ake cewa mustamli wani ma sukan yi sama da daya a majalisin wannan da muka ambata Hushaym mustamli din ma sai ya dinga hawa raƙumi ko doki dan yayi sauri ya je ya ga mutane idan malamin ya ambaci haddasana fulan sai wancan ya daga murya dan aje a baya shi yake cewa mustamli ka kamar san kira kenan ko ko ladanin makaranta kenan ba mu dai da shi a al'adun mu saboda samu wasu lasifika da sauransu wannan aiki ne mai kyau da ake girmama masu yin shi wannan mutumin ya shahara Abu Amr al-Mustamli asalin sunan shi Ahmad ibn al-Mubarak ya kasance kamar da Rabi ya bada tarihinsa a cikin siyar ya kasance mutum ne mai yawan azumi da sallar dare kuma mujabud da'awa ne ya rasu 284 shine yake cewa ista'zana Abu Amr al-Mustamli Muhammad ibn Yahya Muhammad ibn Yahya wannan az-Zuhli ke malamin Imam al-Bukhari da Muslim wanda suka dan samu rashin fahimta da Bukhari din nan az-Zuhli fil khuruj ila Ali ibn Hujr yana so ya tafi gun Ali ibn Hujr Abu Abul Hasan al-Sa'di ke wanda shi kuma rasu 244 yana so ya tafi karatu a gurin sa sai ce anzil darajatan waktub ma shi'ita qala fa qala ya aba abdullah an-nuzulu shu'um da yace ya tafi gun wato shi Abu Amr al-Mustamli shine yana mu izini a gun malamin sa malam Muhammad ibn Yahya az-Zuhli yace zan tafi gurin Ali ibn Hujr in koyi karatu sai yace to ba komai ka tafi inzil darajatan waktub ma shi'ita kaje ka sauka matsayi guda daya ka ƙara yawan isnadin ka ka rubuta abin da ranka ke so wato kamar yana nuna mishi ni da kake riwaya a wurina ina da isnadoji da suka fi nashi karanci amma tunda kana da sha'awar kaje babu laifi kana iya zuwa kaga ya dai bashi dama amma ya nuna mishi kamar abin da zai khilaful aulani saboda zai ji gun wani malami wanda isnadinsa ya fi tsayi fiye da usnadin Muhammad ibn Yahya az-Zuhli saboda haka malamai suna a ƙarfafa wato muhimmancin ɗaukan isnadi daga malami wanda ya daɗe wanda yake da gajeren isnadi wanda kuma yake da riwaya mai kyau amma idan riwayar shi mai rauni ce gajeren ce isnadin bai da wani amfani kamar yadda misali yanzu idan mutum zai yi tafiya aka ce ga hanyoyi guda biyu musamman yadda ake tsadan man na kaga zai bi tunanin ina zai bi mafi shortcut ko yawa daga nan misali yanzu aka je daga nan ya wasu na ungo northwest aka ce zaka je can hanyar zariyar road dinta anguwa uku dole ka fara tunanin ina ne zaka bi da zai karanta maka nisa dan yi maka saving abin nan petrol dinka to haka wace hanya ce zaka bi ya karanta maka nisa dan ka kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen riwaya babu ikhtiyarin nuzuli an thiqati ala al-uluwi an ghairi thiqat ita ce magana da muke babu da ke nuna cewa za a zabi nuzuli dogon isnadi daga amintattu akan gajeren isnadi daga waɗanda ba amintattu ba kamar yadda hanyar nan gajera in ya zama tana da matsala tana da ƴan sara suka din masu kwacen waya ai dole ka bi doguwa ko hanyar lafiya ba wuce ce a bita da shekara saboda haka idan akwai ga isnadi nazili amma dha'ifi ko kuma isnadi wanda yake afa isnadi ali amma dha'ifi ko kuma isnadi nazili amma kuma mai aminci to za a kuma zuwa ga wannan nazila shine yake cewa akhbarana ahmad ibn abi ja'far al-qati'i qala dasana ali ibn abdullah ibn al-hasan al-hamadani qala bi makkata qala akhbarana abu bakr ahmad ibn muhammad ibn abdurrahman ibn khalaf al-usfuri qala hadathana abu al-hasan muhammad ibn abdullah ibn zufar ana abdullah al-naqid an yahya ibn ma'in qala daga malan yahya ibn ma'in wannan isnadin dai da'ifi ne saboda wancan abdullah al-naqid majhuli ne ba a san shi ba haka na abu al-hasan muhammad ibn abdullah ibn zufar shi ma wani mutum ne wanda ba a san inganci ko rashin ingancin rayuwarsa ta isnadi ba ta hadisi ba so da ka tafaska isnadi wannan magana tana da rauni amma dai magana ita ce malam ya dan ma'inu yana cewa alhadithun nuzulu an sabtin khairun min uluwin an ghairi dhi sabtin hadisi wanda yake wato mai dogon isnadi amma daga amintaccen mutum yafi alkhairi fiye da gajeren isnadi amma daga wanda ba amintacce ba واخبرنا ابو الحسين محمد بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي بدمشق قال اخبرنا يوسف بن القاسم الميانجي قال حدثنا عمر بن ايوب السقطي قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال سميت عبد الرحمن ابن مهدي مال عبد الرحمن ابن مهدي ده daga cikin manyan jigajigan malaman ilimin hadisi wadanda duniya ta shaida ilimin su kuma take musu ainihin wato take musu kirari shine aka danganta wannan magana izuwa gare shi wannan da aka ce al-Mayaniji shi ma wani malami ne cikin manyan alƙalan musulunci zahabi ya mai tarjuma a cikin siyar ya mushi kirari sosai ya kira shi da suna al-Muhaddith al-Kabir Musnad al-Sham thika ne cikin thikat haka nan as-Saqati da yace Abu Umar ibn Ayyub as-Saqati shi ma malami ne wanda Khatib ya mai tarjuma a cikin tarihi muddati Baghdad dukkanin su manyan malamai ne daga Shimal Abdurrahman ibn Mahdi yake cewa la yazalu al-abd fi fasahatin min dinihi ma lam yatlubu al-isnada yani ta'ali fi shi mutum ba zai gushe ba yana cikin yalwa game da addininsa yana cikin alheri dumudumu bai sani ba har sai ya fara ya jarabta da neman gajerin isnadoji to garin neman gajerin isnadojin nan zai je fada isnadoji wanda suke garibai wannan asarin Rama Hurmuzi ma ya fitar da shi a cikin al-Muhaddith al-Fasil bayin rawi wal wa'i وحدثنا ابو منصور محمد بن يحيى بن عبد العزيز البزار البزاز بحمدان قال حدثنا ابو الفضل سالم بن احمد بن محمد التيمي قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرحمن ابن محمد وانا عبد الرحمن ابن محمد ابن ابي حاتم كنا يعني الحنظلي الرازي عبد الرحمن ابن محمد ابن ابي حاتم بابن شيني محمد ابن ادريس ابو حاتم الرازي dutsan nan cikin duwatsu na ilimi dan sa dinnan ibnu abi hatim mashhurin malami ne qarini ne wato sa'a ne na imam al-bukhari amma shi yafi damuwa da riwaya illoli ne da maganganu akan mazaje wadanda ya ruwaito daga mahaifinsa da kuma abokinsa wato shi muhammad ibn yusuf razi abu hatim da kuma abu zur'atar razi wadanda bayan sun gama tafiye-tafiye sama da shekara 30 da wani abu suna yawo cikin kasashe neman ilimi sun tsufa jikinsu yayi rauni suka dawo kasar su ta rayu sai suka zauna da shi wannan dana su suka yi ta karanta mai ilimi dan haka zaka ji yana yawan qala abi kamar yadda yace na akhbarana abi baban sa shi ibnu abi hatim ya dan yi ta'akhuri a riwaya afwan iyayensu sune soyayen su bukhari yayi ta'akhuri a rasuwa ya rasu 327 yayin da babansa ya rasu 277 wato sai da baban shi ya shekara 50 da rasuwa sannan shi ma ya cika Allah ya gafarta musu gaba daya shine yake cewa sami to Ali ibn Ma'bad najmalan Ali ibn Ma'bad Ali ibn Ma'bad shi ma malami ne cikin thiqat wanda al-Imam az-Zahabi ya mushi tarjuma malamin fiqh ne kwararre a kasar abin nan ar-rayyudin to shine yake cewa samitu ubaydullah ibn amr wa dhukira lahu qurbul isnadi aka ambaci batu game da takaitaccen isnadi fa qala hadithun ba'idul isnadi sahihun khairun min hadithin qaribul isnadi saqimun au kala dha'ifun, yace isnad hadisi wanda yake da isnadi dogo amma ingantacce, yafi mana alkhairi fiye da hadisi mai isnadi gajere amma kuma mai ciwo ko kuma mai rauni. Kamar dai da muka ambata, wannan ita ce ka'idar, kuma ita ce abinda malami suke tafiya akai. Wa hadathana al-Hasan ibn Abi Talib qala akhbarana Abu Amr Uthman ibn Isa as-Samut as-Samut qala fi kitabi an Abi Bakr al-Anbari annahu anshada, a cikin littafi na da nake kwafe fa'idoji daga malam Abu Bakr ibn al-Anbari, wannan malami ne cikin malaman nahwu ne littafi al-Insaf bayin al-nuhat al-basriyin wal-kufiyin kitab al-insaf, wanda yace wai shi alƙali ne zai yi adalci wajen hukunci tsakanin malaman nahwun Basra da Kufa akan sabanin da suka yi da junan su, duk da yake kuma an same shi sosai da almai ya karkata zuwa ga wasu masail wanda ana ganin kaman abin da yake kama da adalci ba, wallahu alam. Wannan hadha hadisin yawmin akhir, yace ilmun nuzul iktubuhu fa huwa yanfa'ukum wa tarkukum katbuhu katbahu darbun min al'anati, yace hadisi wanda yake da isnadi dogo ku rubuta shi zai muku amfani, idan kuka ki rubuta shi to wannan yana daga cikin taurin kai, dan wani da yaga isnadi dogo sai ya ce a ba ruwan shi da wannan, yace inna nuzula idza ma kana an sabatin a'ala lakum min uluwin ghairi dhi sabati, idan aka samu dogon isnadi daga amintaccen malami to yafi muku daga gajeren isnadi wanda ba a da aminci akan isnadin. Malam ya sake cewa an shadana Abu Ali Ali ibn Abi Ali al-Basri kala an shadana al-Walid ibn Bakar, wato in ka ji an ce an shadana zai kawo abin da yake waƙe ne ke shi, kuma wannan mutumi al-Walid ibn Bakar al-Andalusi kala an shadana Abdul Aziz ibn Abi al-Hasan al-Kirmisi niyu, ana cewa Kirmisi ni, ana cewa kuma Karmisi ni, kamar yadda Yaqut yayi babbinta a cikin Mujamul Buldan da Fatah, shi kuma As-Sam'ani a cikin Al-Ansab yayi dabbinta da kasara, yace Al-Kirmisi ni, kamar yadda shine wasalin da aka yi anan anaku, ko ana yace kuma Al-Karmisi ni nasaba ce zuwa ga wata alƙarya ƙasa an da ake cewa Karmisa. Kala an shadani Muhammad ibn Ubaidillah al-Amiri li nafsi, ya biya mana wannan waƙe ce likitabi ar-rijal artadihim bi nuzuli huwa khairun min kitabi bi uluwin anfubuli, yace na rubuta hadisi mai isnadi dogo daga mazajen da na yadda da su yafi mana alkhairi fiye da na rubuta hadisi daga wanda ban yadda da su ba da isnadi gajere. Saboda ka'ida kenan da ake akai, isnadi gajere mai inganci shine abin yabawa, ma isnadi gajere mara inganci ba abin yabawa bane. Saboda ka inganci yana gaba da wato tsayi ko gajartar isnadi. Ina fata mun gane wannan. Sai yace babun alqawlu fi takhyir ash-shuyukhi ko takhayyur ash-shuyukhi idza tabayanat awsafu, zance game da wato zaben malami da zaka yi karatu a gurin sa idan ya zama malaman suna da siffofi da suka bambanta da juna, wato ba kowane malami ne kawai zaka saurari karatun sa ba, kana buƙatan wasu dalilai da za su sa ka saurari karatu a wurin sa. Kullum muka so mu buga misali da waƙin rayuwa don mu fahimta, idan mutum ya zo sabon zuwa a wata anguwa ka tashi daga wata anguwa misali a nan Kano, Allah ya maka fatahi ka gina gida a wata sabuwar anguwa, za ta tabbatar idan ka zo ba kawai za ka yi tunanin kowace makaranta ka sa yayanka ba, dole kana buƙatan wasu ƴan bincike haka ko da ƙwarya-ƙwarya ne, wataƙila za ka duba farashin nawa ne school fees, hala ka duba proximity nisa tsakanin gidanka da inda makarantar take, hala ka duba aƙidar masu makarantar ko in kai ka damu da aƙida, sannan kuma za ka tambaya irin product ɗin makarantar wani irin nagarta ake samu daga rayuwar makaranta, a ce ai ana jin turanci sosai za ka kana rawar jiki ka kai yara, ba zai ka kai su ko ina ba. Haka nan wataƙila in a unguwar da ka soka ɗin sabuwa akwai kasuwanni ko shaguna ko mola turin da ake siyayya, dole ka fara tunanin ina ne ya fi dacewa, wataƙila wani abokin
zaman ka ko makaucin kai sai maka ai wane yafi sauki ko wane yafi dadin mu'amala ko wuri kaza an fi samun rahusa ko guri kaza an fi samun kaya masu nagarta dole dai akwai dalilin da zai sa ka fifita wani akan wani kamar yana daga cikin dimo da muka samu kanmu yanzu musamman zuwan wannan social media din sai ka dauka wai duk wanda ka gani ya karya hula ya cakare ya zauna a kujera ta ƴan gayu yana an kafa mishi kamera kawai to malami ne saboda idan shi ya bushi baya jin kunya Allah bai jin kunyar mutane zai ta surutu kuma mutane su saurara to ba nan hadarin yake ba sun saurara kuma sai su yi hadamin abin wato su yi absorbing abin a cikin rayuwarsu har kuma su dinga tambaya sai ka ji an maka wata tambaya gari biya gafarta malam me yake kaza 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 in ka ce a ina ka ji sai a ce an ji wani malami ne wani majhuli ne ya faɗa a cikin gidan TV ko gidan radio ka ji takaici malam inda ka san ka tashi ka je ka kai duka wani lokaci haka zaka ji takaici in mutum yana kusa da kai kamata ka dalla mishi mare yadda hankalinsa zai wakilta iliminsa ga wanda bai sani ba zai wakilta addininsa ga wanda bai sani ba in asibiti ne zaka kai matarka zaka kai ta kawai duk wani inda aka yi farin fenti aka sa labule ne dole sai ka ina ne asibiti mai nagarta ina ne akwai likita mai nagarta da zaka je wani asibitin ka dace wannan asibitin ba masu wurin nan mahuta ne kawai fa suka bude wurin nan saboda sun ga sun iya feda saniya suka dauka mutum ma saniya ce ba wanda zai kai matar shi ko ɗiyar shi za a yi mata CS ko za a cire mata ƙaba to haka in ka ba duk wanda ka gani ne yana magana da sunan ilimi ya cancanta a ɗauki ilimi daga gare shi ba musamman a wannan zamanin da abin ya zama kamar da suke faɗa a cikin azancin magana laqad hadurat hatta bada min jiladi hakulaha wa hatta sama hakul muflisi al'amarin ilimi ya zama kamar wata ramammiya akuya wadda ta hadulat rama ta kamata hatta bada min jiladi daga jikin fatar ta ma ga makwantar kulaha makwantar kodar ta nan ana ganin ta kwanta wa hatta sama hakul muflisi kuma kowanne talaka mara abin hannu yana ganin zai iya taya ta to haka kowa yake ganin sana'ar karatu yanzu da ilimi saboda rashin ka'idoji rashin tsoron Allah rashin sanin wato daraja addinin mutane saboda ka kai a matsayinka na mutum musulmi kai ne zaka kiyaye kanka ka kiyaye amanar iliminka da addininka karka koyi ilimi sai daga waɗanda suka shahara da na farko tukunna sa da tarihin cewa sun koyi ilimi an san su waye malamansu an san ina ne makarantun da suka yi ba kai rana a tsaka from the blues kawai suka bullo ba akwai ire-iren su wanda wani kwata-kwata bullowar shi sanda aka yi rikicin rigimar 1st August nan da aka yi bara ko zaben 2023 ko bayan an yi wata annoba ya fito kawai wani jawabi ko wata rashin koya da taɓa yi wani malami daga nan aka san shi sai kawai yana wazi ba yi da tarihin koyon ilimi yanzu kamar wancan na garinmu ne na Zaria Zazzaki duk wanda ya san tarihin zaki an san bai da tarihin wata uku da za a ce ya ba da suna koyon addinin musulunci ya zai zama malami wannan har ya zama jagora har ya zama mujaddadi da sauran irin wannan laƙuban da ake faɗa mushi to zaka dole ne a san tarihin ina yayi karatu zai zo ya ambata mana wasu abubuwa irin wannan ina yayi karatu su waye malamansa sannan kuma shi bayan ya karatu a gurinsu meye matakin iliminsa malaman shi sun yarda da iliminsa su ne suka ce sun yaye shi ko sun yarda da shi ko sun amince je karantar sannan kuma sa'o'in shi malamai sun amince da cewa wannan malanta yake wato waɗanda suke da ma'auni na ilimi ba jahilai ba jama'a mu yanzu galibi jahilai suke da mutane a malanta wanda bai san damar shi daga hagun shi ba shi zai ce wani ya iya wani bai iya ba zabi yake cewa jahili bai san darajar kansa ba yayin san darajar wani shi bai san darajar kansa ba ibn taymiya yake cewa jahili bai iya sanin malami saboda bai taba zama malami ba amma shi malami yana iya sanin jahili ya san malami saboda shi ma da jahili ne saboda kan yaga jahili zai gane yaga malami zai gane ya wanda taba zama jahili ba bai zama malami tunda wallahi akhrajtu kullu mutul umati kullu ta'ala mun shi'a amma shi jahili tunda aka haife shi haka yake a ta'ala mun nan yake to ba zai san wanda ya fita daga wannan babun ba to saboda haka waɗannan ka'idojin da ma mu rike suna da muhimmanci musamman a wannan zamanin ta ce su wane ne malamai da za mu saurara mu samu ilimi da tarbiyya da fa'ida mu ƙara jin tsoron Allah ta sanadiyar sauraron su malam ya ce darajatul riwati la tatasawa fil ilmi matsayin masu ba da riwaya ba daidai wa daidai bane akwai zarceceniya wajen zurfin ilimin su fa yuqaddamu as-sama'u mimman ala isnaduhu ala ma dhakarna za a gabatar da sauraron ilimi daga wanda isnadin shi yake gajere a bisa ka'idar da aka ambata, ya da isnadi gajere ko mai inganci. Idan ga wani malami hamshakin malami dake karantar da ilimi, ga kuma wani wanda bai kai shi tumbatsa ba, to sai a tafi gun wancan da yafi ilimi a koya daga wuri mafi inganci mafi yalwa. Fa in tafkafa'at asanidu jama'atin min ash-shuyukh fil ulum, idan isnadojin su suka zama daidai wa daida su malaman, wa arada talibu an yaqtasira ala sama'i min ba'dihi, kuma dalibi yana so ne ya takaitu akan ji daga dayan su ba daga dukkanin su ba, fa yambagi an yatakhayyara al-mashhura minhum bi talab al-hadith, wanda ya shahara cewa malami ne, ya shahara ya nemi ilimi, shi za a fara zaba, al-mishari ilayhi bil itqan lahu, wanda ake nuna shi ake cewa lalle wannan ya kware akan ilimin, wal ma'rifati bihi, kuma ya san karatu. Ga wani malamin hadda wanda yayi hadda, yayi satu, yayi musabaka, yayi kaza, yayi sallar tahajjudi, an san shi cewa malami ne wannan gugagge, ga kuma wani sabon zuwa mai izu 30, shi izu 30 yake da shi, amma shi yana da makaranta. To har dole ku a zabi kai ma yara, aka zabi kai yara gun wannan da aka san shi cewa din da aka je gangaren shi, babu wanda zai kai ma wancan, sai dai in shi bai san yanda ake bin malami ba a tsakankani. To haka ma ga malami wanda yana da tarihin ilimi, yana da tarihin gwagwarmayar karatu, yana da gogewa, ga kuma wanda yake dan jigari-jigari, to sai a gabatar da wanda yake da gogewa. Qala akhbarana Abu Bakr, yace lima akhbarana Abu Bakr al-Barqani, qala quri'a ala Umara ibn Nuh al-Bajali, wa ana asma'u hadathakum ibn Abi Dawud wa Muhammad ibn Musaffa, wannan malami guda biyu, ibn Abi Dawud dan gidan al-Imam Abu Dawud kenan, da kuma wato Muhammad ibn Musaffa, Muhammad ibn Abdullah ibn Musaffa kenan. To su biyun suka bashi hadisi, kala suka ce sami'tu Baqiyyah ibn al-Walid, sai jingina wannan isnadin, sai kara kawani, wa akhbarani Abdul Aziz ibn Ali al-Warraq, qala akhbarana Umar ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Qadi, qala akhbarana Abdullah ibn Sulaiman ibn al-Ash'ath imla'an, akhbarana Muhammad ibn Musaffa, aga sake isnadi biyu ne ya hada. Qala sami'tu Baqiyyah yaqulu sami'tu Shu'bata yaqulu uktubu al-mashhura 'an al-mashhuri, ku dinga rubuta hadisi sanannu wanda aka san ingancin su daga malamai mashahure wanda aka san ilimin su, dan shahara ba same irin na zamanin nan ba, ba shahara na an ji labarin mutum ba, a wanda ya shahara ambatan su cewa malamai ne, ba shahara irin wannan da mutane suke neman halaka akan ta ba. Wa akhbarana Muhammad ibn al-Husayn al-Qattan, qala hadathana Abdullah ibn Ja'far ibn Dastawi, darastawaihi, wannan kalma mai waihi waihi, akwai maganganu da malamai suke akan kalmomi ko sunaye, rahawaihi, khamarawaihi, dastawaihi, hamzawaihi da sauransu, akwai tafarki guda biyu wajen karanta su. Ammatul lughawiyyin, malaman harshe suna karanta shi da na kanta dinnan, dastawaihi, wato da fata akan wawun da kuma lin waihi, sunaye ne da magalubin su ba larabci bane, farisanci. Amma cikin malaman hadisi akwai da suka kyamaci haka, suka ruwaito wata riwaya wacce ke mai rauni kwarai akan cewa waihi ismun min asma'i shaytan, da haka sai su karkace daga ambatan shi, daga ambatan haka, maimakon wannan fataha sai su ma sai su maida wasalin a gabanin wawun nan, sai su ma wawun damma su mishi madda, rahuya da sawiya da sauransu, haka suke karantawa. Kamar da Imam Suyuti ya kawo a cikin Tadribur Rawi, da kuma abin nan Ibn Khallikan a cikin Wafayatul A'yan shi ma ya ambata, haka na Imam Ash-Shawkani a cikin Al-Maqasid Al-Hasana, da wasu malamai makamantan su. Sai dai magana ta gaskiya shine wannan ba wani rikici ne mai nauyi ba, wanda galibi za ka ga ana daukan shi kamar wani dalilin gane cewa ai wani bai san abin da yake ba hadisi, da mutum ya ce rahawai sai ai ta mai dariya, to ba daidai bane gaskiya, domin in ma za a bi dukka ta hakiki, masu faɗin rahawai sun fi gaskiya, saboda su ne suke karanta shi yadda Larab, yadda Farisawa suke karantawa. Haka Shekul Albani Muhammad Nasiruddin ya yi wannan tahlili, haka Al-Allama Muhammad Ibn Salih Al-Usaini, Al-Usaini ba Uthaymin ba, dukkanin su waɗannan malaman sun yi wannan tahqiqin a cikin durusun su cewa ba kuskure bane karanta shi da rahawaihi ko da rastawaihi ko khamarawaihi, amma dai a san wanne ne taujihin, ko kuma idan a cikin isnadi ne na hadisi to a karanta yadda malamai suke karantawa, idan kuma ana magana ne a fagen nahwu to sai a karanta yadda nuhatu suke karantawa. Wallahu a'lam. Yace akhbarana yaqub ibn sufyan al-fasawi kenan. قال حدثنا عبد العزيز بن عمران قال حدثنا ابن وهب الامام عبد الله بن وهب المصري قال حدثنا اسامه بن زيد وسي جينجي wannan isnadin ya sake dauko wani wa akhbarana abu ishaqa ibrahim ibn muhammad al-armawi abin sabur wal lafz lahu qala akhbarana muhammad ibn abdullah ibn zakaria al-jawzaqi al-imam al-jawzaqi akhbarana makki ibn abdan haddathana muslim ibn al-hajjaj al-imam muslim da kasani namu dai na hadisi قال قلت لمحمد بن مهران الرازي حدثكم حاتم بن اسماعيل قال اخبرنا اسامه بن زيد قال ان اسناده يقرا دعوه كان اسامه بن زيد ان ابي بكر ابن حفص بن عمر ابن سعد قال قلت لسالم بن عبد الله نا تنبي سالم ابن عبد الله بن عمر سالم wannan dan baiwa ne cikin abin da yake cewa ummu walad Abdullah dan Umar yana da baiwa wanda ba ma balarabiya bace sai ya sadaka da ita sai ta haifi wannan yaro sai Allah ya mishi albarka har ma ana cewa da can mutanen Madina sun kasance suna kyamar sadaka da baiwa amma tunda aka haifi Salimu ya zama da najaba to sai suka ga cewa ashe ba shi umci bane Allah ya mishi hazaka Allah ya mishi kaifin ilimi saboda haka ana ganin yadda baban yake saukanin shi kaunar shi kwarai da gaske baban yana fifita shi akan yaya kai da kasan dai Yusufa da Yusufu ahabbu ila abina minna to haka Salimu ya kasance tare da mahaifinsa Abdullahi tare da cewa dan baiwa ne kuma Allah ya mishi tsawon rai Allah ya bashi ilimi na jumba na manta ba Salimu ya rasu 106 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Salimu kenan dan Abdullahi dan Umar yana daya daga cikin al-huqahu sab'a ko Sa'id dan Musayyib da wani ne ma Sulaiman dan Yasar da shi Salimu din da Al-Qasim dan Muhammad dan Abu Bakar da Urwatu dan Zubair da Abdullahi Ubaydullahi ibnu Abdullahi ibnu Utbah ibnu Mas'ud da kuma Kharija wannan zuwa yake cewa al-fuqahu sab'a wanda a Madina ba wanda yake yin fatawa a zamanin su sai fatawarsu hatta alƙari da ake turowa daga can Sham cibiyar daula ta Banu Umayya da alƙalin da aka turo shi Madina to bai sai yanke hukunci akan wata nazila ba sai abin da waɗannan suka ci eh su ne manyan malaman gari kuma kowa ya da ilimin su ƴaƴan sahabbai ne da jikokin su to yana ɗaya daga cikin su shi Malam Salimu dan Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara musu yarda Allah ya gafarta musu shine yake cewa qultu li Salim ibn Abdullah fi ayi shakki kana ibn Umar yushiru buduna ta daidai ina Abdullahi dan Umar yake yi ma raquma da zai kai ta aikin haji wanda za ya hadiya da ita ana musu ishar ana sa wuka a taba fata saka jini ya fito to duk wanda ya ga raquma da wannan irin isharin za a bi ta yawo a cikin harami ba wanda zai taba ta raquma ce wanda an riga an sadaukar da ta ga Allah Allah ya gafarta wa limamu Abu Hanifa wani ya daga cikin kurakuran da ya samu a mazhabinsa da aka tambaye shi game da wannan isharin yace innaha musla ce wannan ai cin zarafin dabbobi ne za ga Ibn Abi Shayba ya mishi raddi kwarai da gaske a cikin al-musannaf a cikin kitabun raddi ala Abi Hanifa wanda sai da ya kawo babi sama da 150 inda Abu Hanifa ya saba wa sunna Allah ya gafarta musu to al-muhim wannan isharin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya fara yin sa dan haka ba aibi bane ba laifi bane ba kuskure bane to sai aka tambaya ta yaya Salim yaya babanka yake yi Abdullahi qala sai ya ce fi shaqqil ayman yana yi ne a gefen wuya ta dama qala sai shi mai riwayan shine wane wato abin nan Abu Bakar Hafs ibn Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas sai ya ce fa ataitu Nafi'an kage yana nema abin da ake cewa second opinion kenan ko sai tafi gun Nafi'u Nafi'u dinnan shi ma wani gagarumi ne Nafi'u Maula ibn Umar wanda shi ma Maula ne min al-mawali ana ganin ma kamar bakin fata ne ko wani abu makamancin sa wasu kuma sun ce a huwa min sabi Kabul ina san rikicin da aka kamo a Kabul kasa Afghanistan kenan yanzu an kamo shi ya zama bawa a gidan Abdullahi dan Umar Abdullahi Umar ya yanta shi Abdullahi Umar ya yanta bayi da yawa a rayuwarsa da ya ga suna sallah kawai sai ya ce ya yanta su sai aka ce suna yaudarar ka sallar da suke ma ta ƙarya ne yace ba komai inda da sallah ne na yadda a yaudare ni ya yanta bayi sama da 250 a rayuwarsa to daga cikin su sai shi wannan Nafi'u sai ya fice shine da Nafi'u din na malamin su Imam Malik da kake ji haddasani ya haya an malikin an Nafi'in to wannan maula ne zararran bawa ne a gidansa su Abdullahi dan Umar shi kuma ya rasu 117 babban malami ne cikin malami Allah ya gafarta mai to sai ta bugunsa sai ya tambaye shi fa qultu fi ayyi shakki kana ibn umara yushdiru buduna gafarta malam ta ina malaminku mai gidanka yake yima raquman shi tabu qala fi shakkil aisar shi kuma yace ta hagu fa qultu inna saliman akhbarani annahu kana yushiru fi shakkil aymani to gafarta malam fatawka ta saba da fatawar dan uwanka kuma dan gidan mai gidanka malam salimu qala nafi'un wahal wahal salimun sai yace salimu ya samu rafkan ruwa innama utiya bi budunaini maqrunaini abinda ya faru shine an maqrunataini an zo wada malaminmu mai gidanmu Abdullahi dan Umar da wasu wato abin nan raquma mata guda biyu an daure su guda biyu sa'abataini masu wuyan sha'ani wato wanda ba su saba da mutane ba fafaraka an yadkhula bainahuma sai ji tsoron shiga tsakankanin su fa ash'ara hadhihi fil ayman wa hadhihi fil aysar ko mun gane suna wuri guda haka sai tsaya ta gefe nan sai wannan tabo tana sai kuma sai mai wannan dan ba zai iya shiga tsakanin su ba kaman yadda amalanki take kawai kowace sai mata ta gefen da zai iya abin nan to kaga yanzu shi ya kawo taujihin me ya faru haka ta faru waɗannan dukan su dalibai ne makusanta ga shi malama wa hadhihi fil aysar faraja'tu ila salimin to shi wannan ustazu sai sake komawa gun salim fa akhbartuhu bi qawli nafi'in nace mishi kaji abin dan uwanka nafi'u yace fa qala sadakan sadaka nafi'u bai ce bari mai raddin gaggawa yanzu nan ba cewa abinda na gani da ido na kace ba haka ba ce sadaka nafi'un alaikum bi nafi'in malam mutanen da ba irin mutanen yanzu bane yace ina horonku da ku dauki ilimi a gun nafi'u fa innahu ahfazu li hadithi abdullah ya fi ne rike karatun babanmu fa aqarra bihi muhammad ibn mahra muhammad ibn mahra yace gaskiya ne haka ne wannan yana sai ya kara mishi salimu din falala ya kara mai daraja da kima bai nuna hasada ko kuma cewa ni dan malam ne kai kuma almajirin gida ne kai bawa ne a gidanmu har kai karatun da zaka ce kafi ne karatu tunda Allah ya bashi sai ya ban masa al-imam al-khatib al-baghdadi a cikin littafinsa khatibu da wannan nama a cikin littafinsa al-faqih wal-mutafaqqih har babi sai da ya bude musamman yayi magana akan mutane waɗanda ilimi ya daga darajarsu bayan da ba ƴaƴan kowa bane irin su Ata ibn Abi Yasar irin su wasu guragu ne wasu masu bakafata wasu masu hanci a naƙushe wasu masu inina wasu ƴaƴan bayi da wanda ma koshi tace tunda ta haife shi ta ganshi da irin mutane ne masu dan gajeren wuya din nan tunda ya tausa tace kaga in kana cikin mutane ba a ta zole ka ita maka rashin mutunci abin da ya kamata kai kai ilimi idan kai ilimi zaka zama babban mutum haka ya kawo irin su Abu Yusuf Al-Qabi wadanda ƴaƴan talakawa ne ba su da abinci ba su da komai kamar almajirai suke a gari amma da suka yi ilimi sai da suka zama suna cin abinci kwano ɗaya da sarakuna to shine irin wannan yanzu Nafi'u bararran bawa shi kuma wancan dan gida duk da yake shi ma uwar shi bai wace amma ɗa ne yana da gado a gun uban ko amma duk da haka da ya tarar wannan ya fi shi ilimi to sai ya ce a je gurinsa ya nuna kai da kake mai karantarwa kai ya kamata wato ka nuna wa ɗalibanka ku je gun malam wani da ke gaba da mu Allah ya gaf Allah ya saka wa malam Musa dan kwano namu mun taɓa wannan firar da shi akan mamaki za ka yi mamakin mutumin da misali yanzu a nan garin Kano ga karatu da ake na musamman malaminmu Professor Muhammad Sani Umar ko Professor Bashir da makamantansu wai sai wani ya je lungus sai ya sa darasi daidai lokacin darasin wannan mutanen kuma ya tara wasu ɗalibai ya ce nashi suke so su ji me ya kuma ya rufe makarantar da shi da su duka su tafi su jiyo wancan karatun tukunna wato yanzu shi ma ya naɗa kanshi malami kuma yana kafaɗa daga fara da wannan manyan malaman sai ga Allah ya kwashi albarka cikin abu kuma idan ya ga dalibai suna wucewa za su tafi can sai ya dinga jin haushin su cewa wai sun rena shi. Dole karin na gaba da kai dole kai ma a rena ka. Saboda haka ya kamata mu kiyaye irin waɗannan din da akwai wato malami dake karantarwa wanda kuma yana biyan buƙatar da ake nema kuma ya fifice ka koda sa'ar shekarunka ne kamar irin wannan. To ya kamata ka bashi daraja da Allah ya bashi sai kai ma Allah ya darajta ka. Allah ya sanya albarka a cikin abin da kake. Ina ganin bai mu saurara ran sai mu juya kasafin ko. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.